Har yanzu a jiya Litinin 7 ga watan Agusta, Ali Muhammad Lamin Zani shi ne wakilin bankin BAD ko kuma IDB a Chadi. Jigo a jam'iyyar MNCD Nasara, sabon Prime Minister gwamnatin mulkin soja ta Nijar an haife shi a 1965 a Zandar. Ya rike mukamin daraktan fadar shugaban kasa a zamanin marigayi shugabatan Jamhuriyar a shekarar 2001. Kafin daga bisani a naka shi ministan kudin kasa a shekarar 2003. Ya karanci harkokin kuɗi da hada-hadar banki a cibiyar Seychelles ta birnin Marseille na kasar Faransa, inda ya fito da digiri na uku. A cewar shugaban kungiyar Badi Sauwa na Nashin Saidu na Ɗinzen, abin farin ciki ne a bisa wasu dalilai.
Mutum ne wanda bai da alaƙa takamaimai da siyasa-siyasanci. Mutum ne wanda bai da matsala da mutane haka na rayuwa, domin abinda ake ce ma na kusa ga jama'a shine, kuma yana da kwarewa sosai a hulɗa ta waje ga matsayin da yake rike da shi a yau. Zai ba shi dama na yayi amfani da tashi hulɗa, tashi sanayya da ƙasashen waje a samu kuɗaɗen da ya kamata a samu, da na cikin gida waɗanda ya kamata a motsa, saboda a huskanci wanga al'amari na tsaro, saboda a biya bukatocin ma'aikata, musamman salari wanda an ka san wani bi yana wuya a cikin irin riƙon ƙwarya kamar haka.
Shirin kafa gwamnatin ta riƙon ƙwarya na gudana a wani lokacin da Amurka ta kaddamar da shirin samar da hanyoyin warware kullun da ya sarke a Nijar. Mafarin aiko da karamar sakatariyar gwamnati Victoria Nuland Anayemai ga abinda ta bayyana a taron manema labarai.
We wanted to speak frankly to the people responsible to this challenge to democratic order.
Tace muna so mu yi magana ta gaskiya da masu hannu a wannan al'amari na kalubalen da demokradiya ke fuskanta, don duba idan zai yi mu zakulo hanyoyin warware wannan kikikaka ta hanyar diplomasiya.
What is at stake in our relationship?
Victoria Nuland ta ce sun gana da Hafsan Hafsoshi Janar Musa Sallau Barmu don sanar da shi abinda ke tafa da ita, sai dai an fuskanci turja dangane da ainihin abinda ake fatan ganin an cimma.
Before we arrived and throughout the day for an opportunity to meet with President Bazoum.
Ta ce kafin mu iso mun buƙaci a bamu damar ganawa da shugaba Bazoum don mu yi magana da shi gaba da gaba, mu ji ta bakinsa game da mafitar wannan al'amari, amma ba mu samu ganinsa ba. Haka kuma mun buƙaci a ɗauki matakin inganta yanayin rayuwa a inda suke tsare da ɗansa da matarsa, domin suna cikin mawuyacin halin rayuwa. Sannan ba a bamu damar ganin Chadi ba, wato shugaban sojojin da suka yi juyin mulkin. To amma mun yi magana da Barmu a game da zahirin matsayinmu a wannan al'amari. Aiki ne mai wuya, amma kuma wanda ke da muhimmanci sosai wajen magance sarƙaƙiyar da aka shiga.
Mr. Chiani, so we were left to have to depend on Mr. Barmu to make clear again what is at stake.
Wata tawagar haɗin gwiwar jami'an gwamnatocin mulkin sojan Mali da Burkina Faso ta yi rangadi a nan Yamai a yammacin jiya, domin baiwa takwarorinsu na Nijar abinda aka kira goyon baya a wannan lokaci da ƙasashen duniya suka sako su gaba sanadiyar yiwa demokradiyya karan tsaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.